الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد riyata tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin daya ga watan Rajab shekara ta 2436 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 20 ga watan hudu shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikh Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata tambaya ta farko dan uwa ke cewa irin yanda ya kasance a irin wannan zamani yanda duk wani shugabanci mutum ne yakan nemi cewa a zabi shi ya zama shugaba tare da cewa kuma abu ne sananne a shari'a duk wanda ya nemi shugabanci ko ya nemi wani matsayi a nada shi to baya halatta a bashi wannan matsayi kuma shi kansa a farko a matsayin shi na musulmi baya halatta ya nemi shugabanci baya halatta a nada shi wani matsayi kamar yadda dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa ɗaya daga cikinsu hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa ga Abu Zar manzon Allah yake ce masa la tas'alul imara manzon Allah ya ce masa kada ka saki ka nemi shugabanci duk da cewa marwayacin ya kwanta mu shine yake cewa la tas'alul imara manzon Allah ya ce masa kada ka saki ka nemi shugabanci sai ya ce fa innaka in ubita ha an mas'alati manzo Allah ya ce masa duru yake cewa la tas'alul imara yace kada ka sake ka nemi shugabanci ko wani matsayi manzo Allah ya ce masa fa innaka in ubita ha an ghairi mas'ala domin idan aka baka shugabanci ko aka baka wani matsayi ba tare da ka nema ba manzo Allah ya ce masa inta alaiha za a taimaka maka akan wannan shugabanci da wannan matsayi amanar da ka dauka da taimakon Allah sai ka isar da ita sai ka bada ta kamar yadda ake bukata sai manzo Allah ya ce masa ka san da cewa wa in uudita ha an mas'alati idan ku aka dauki shugabanci aka baka a matsayin cewa kai ka nema manzo Allah ya ce masa wukilta ilaiha za a wakilta ka zuwa wannan shugabanci ka je ka iya da kanka dubarar ka da wayan ka ta fitar da kai wanda mun yi bayani akan wannan hadisi na kan cewa duk wanda Allah zai dogarar da shi zuwa kansa daidai da kyautawar ido to ba zai kai labari ba to anan wannan hadisi yana nuna mana haramun ne musulmi ya nemi shugabanci ko ya nemi matsayi kai tsaye ya ce a nada shi dan haka kuma akwai hadisi sahihi wanda Abdullahi ibn Qais al-Ash'ari shine Abu Musa sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da wasu mazaje biyu daga cikin kabilarsu waɗannan mazaje biyu kowanne ɗaya daga cikin su sai ya tashi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi ni ma ka nada ni wani matsayi man daga cikin abin da Allah ya baka na shugabanci manzo Allah yace ai mu shugabanci ba ma dauka mu ba wanda ya nema duk wanda ya nemi shugabanci to a musulunci ba a dauka a gashi to shine dan uwa yake cewa kamar yanda wato sarauta musamman ta gargajiya a yau ta zama kasancewar zabe ne kandida ce za a zo ayi ai zabe wanda ya rinjaye a nada shi kuma kowa ta karashi ce zai kawo to shine wai irin kalima da ake fada cewa ranka ya dade ko Allah ya baka nasara shin ya dace ai masa ita wannan kalima ta Allah ya baka nasara ko ranka ya dade gaba ɗayan su addu'a ce kasancewar ya saki layi baya nuna cewa wannan addu'a ba za a masa ba an gane ku matsayin cewa Allah ya baka nasara ko cewa ranka ya dade matsayin shi daban matsayin kuma wannan shugabanci da ya nema kuma shi ma matsayinsa daban karin fa'ida abinda ya fi dacewa daga cikin addu'o'in nan guda biyu na a ce masa ranka ya dade ko a ce Allah ya baka nasara wacce ta fi dacewa daga ciki Allah ya baka nasara ni ake nihi Allah ya baka nasara ma'ana Allah ya baka taimakonsa da agajinsa akan gudanar da wannan mulki naka duk wani mai haƙƙi ka bashi haƙƙinsa ko kuma Allah ya baka nasara akan duk wanda ya ja da kai akan wannan mulki naka duka wannan addu'a tana iya daukan wannan ma'ana amma cewa ranka ya dade wannan addu'a ce a jumulce inda karawa akai aka ce ranka ya dade da imani ranka ya dade da imani saboda shi tsawon kwana tare da imani shine alkhairi ga mu'mini tsawon kwana idan babu alkhairi ma'ana ya kasance da miyagun ayyuka wannan sharri ne da mugunta ga mu'mini dan haka abin da yafi dacewa a ce masa Allah ya baka nasara ma'ana Allah ya baka taimakonsa da agajinsa akan gudanar da wannan mulki ma'ana duk wani mai haƙƙi ka bashi haƙƙinsa ko kuma duk wanda ya ija da kai akan wannan mulki naka to Allah ya baka rijaye a kan shi shine ma'anar addu'a dan haka kenan koda ya kuskure a can nema ne yayi ba zabar shi bane aka nada shi wannan baya hanawa ai masa wannan addu'a kamar yanda misali dan uwanka mu'mini in ya karkace ma tabarki madaidaici yayi abin da ba daidai ba kaga wannan baya nuna cewa ba za ka masa addu'a ta cewa Allah ya shirye da shi Allah ya masa dace wai tare da cewa a irin wannan zamani da abin da ya shafi sarauta ta gargajiya da abin da ya shafi wato sarauta wadda take ta ko mu ce mulki irin wanda yake na siyasa da sauransu in ba tashi ba kai ka nema cewa ba za a zabe ka ba kuma wasu za su zo a zabe su Hausawa suke cewa yanda aka dama haka za a sha lalle haramun ne musulmi ya tashi ya nema in muka ga kasancewar wannan ya zaburu kowa so yake kuma kowa ya nema kuma wannan mai dama daman baki-bakin kenan in har ba mu goya masa baya ba mu zabe shi ba to wancan baki lutkin zai iya yin nasara da galaba akan wannan matsayi anan sai mu rintse ido shi wanda muke tsammanin zai kwatanta adalci wanda zai kawo ci gaba game da addinin mu na musulunci da ci gaban al'umma to wannan sai mu tashi mu dan mara masa baya mu taimaka masa domin duk wanda zai kawo gyara to yafi wanda zai kawo banna gaba da misali duk wanda muka tabbata zai kawo gyara misali kashi 50 a cikin 100 to sai mu zabe shi mu fifita shi akan wanda zai kawo gyara kashi 30 ko 40 haka wanda zai kawo gyara da ci gaban al'umma kashi 60 ko 70 ko 80 to sai mu zabe shi akan wanda zai kawo gyara akan kashi 50 ma'ana duk wanda muka kyautata zaton mu muka karanci matsayin shi na cewa mutum ne wanda yake mai son gaskiya mai kokarin kwatanta adalci to a irin wannan lokaci dole ne musulmi su tashi su yi kokarin zabar shi domin ya kawo gudunmuwa ga al'umma ta musulmi, maimakon a bari wani wanda yake can ya zo ya karɓi wannan matsayi ya ta gallaza ma al'umma ya karye inda ba gaba ya danne haƙƙin masu haƙƙi. An gane ko lalle kuskure ne, amma kasancewar a nan sai a ɗan tsaya a ɗan tantance a ga wane ne a iyalin jahin zatonmu wanda zai kwatanta adalci, wannan sai a zaɓe shi, ko da ba ɗan gidanku ba ne ba, ko da ba ɗan ƙabilarka ba ne ba. Shi musulmi abin da ake bukata ya tsaya ya diba iya wannan addini nashi shine abin da ya sa gaba, duk wanda zai kawo gudunmuwa game da cigaban musulunci to wannan shine ya kamata musulmi ya mara masa baya. Tare da cewa kamar ita siyasa yaudara ta gada, mafi yawansu a fagen siyasa za su yi ta alƙawulla su yi ta alƙawulla, amma daga mutum ya dare wannan kujera shikenan kun kare da shi. To duk da cewa lalle Hausawa suke cewa ko da mun ya ake cewa ko da wannan duniya ta lalace ba a rasa wanda yake na kwarai, lalle jarrabawa za a yi a ga a iyalin jahin zaton wane ne muke ganin cewa zai kwatanta adalci, to wannan shine ya kamata a mara masa baya.
Assalamu alaikum.
Wai misali wai yin as-salatu khairu minan nawmi a kiran sallah na farko, shin akwai dalili? Kwarai da gaske shine abu wanda yake tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, as-salatu khairu minan nawmi a kiran sallah na farko ake yin ta ba annabi ba, nassi ne a bayyane, hadisin na cikin sunanin Nasa'i a Umma Hazura Allah ya kara masa yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lakanta masa kiran sallah ya koyar da shi, da aka zo kan as-salatu khairu minan nawm manzon Allah sai yake ce masa ish'alha fi adhanika al-awwal min al-fajr aw kama qala, manzon Allah ya ce ka shigar da ita a cikin kiran sallar ka na farko a sallar asuba. Nasi ne a bayyane, manzon Allah ya ce a sanya as-salatu khairu minan nawm a kiran sallah na farko, kuma haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilaylin fa kulu washrabu hatta yu'adhdhina ibn ummi maktum fa innahu la yu'adhdhin illa idha qila lahu asbahta asbahta aw kama qala, manzon Allah yake kusan da cewa shi Bilal baya kiran wannan, kusan da cewa shi Bilal yana kiran sallah ne a cikin dare, manzo Allah ya ce dan haka ku ci ku sha, ma'ana kada kiran sallar Bilal ya hana ku ci da sha, ma'ana wanda yake nihin kenan yin azumi kiran sallar Bilal manzo Allah ya ce kada ya hana shi ci da sha, kada ya hana shi sahur a takeici. Manzo Allah ya ce sai an kai lokacin da Abdullahi ibn Ummi Maktum yayi kiran sallah, manzo Allah ya ce domin makahu ne baya kiran sallah sai an gaya masa cewa al-fajr ya keto. To in ka koma a cikin hadisi sahihi, Bilal Allah ya kara masa yadda shine manzon Allah ya umarce shi cewa as-salatu khairu minan nawm, manzon Allah ya ce je ka sanya ta a cikin kiran sallar ka, manzon Allah ya ce ma Bilal as-salatu khairu minan nawm je ka sanya ta a cikin kiran sallar ka, kuma anan manzon Allah ya ce mana Bilal shi yake kiran sallah a cikin dare, yace kada kiran Bilal ya hana ku ci da sha, ma'ana ga menihin azumi kada kiran Bilal ya hana shi sahur, manzon Allah yace sai an kai lokacin da Ibn Ummi Maktum yayi kiran sallah domin shi makabo ne baya kiran sallah sai an nuna masa cewa gari ya waye al-fajr ya keto. Kuma bugu da kari malaman suka ce ka kalli hikima ta wannan jumla da aka sanya a cikin kiran sallah as-salatu khairu minan nawm, saboda kasancewar me ta kunsa cewa ake as-salatu khairu minan nawm, yin sallah shi yafi alkhairi game da bacci, wannan mutumin da yake bacci ne ake falkar da shi cewa ya tashi ya shirya ya dan kikkimtsa lokaci ya kusa shiga. To menene fa'idar bayan jama'a sun tashi al-fajr ya keto lokacin sallah ya shiga a ce musu as-salatu khairu minan nawm, menene fa'idar sai bayan ka farka a ce maka as-salatu khairun min an-nawm. Dan haka hikimar wannan kalima wanda yake bacci ne a tada shi a nuna masa cewa lokaci ya kusanta kenan a tashi a kikkimsa kenan kafin lokaci yayi. Shi kiran sallah na farko ana yin shi kafin shigar lokaci kamar da rubu sa'a kamar minti 15 haka ko zuwa minti 10 haka zuwa minti 15. Sannan shi kuma na biyun kenan sai an tabbata al-fijr yake to sannan a wannan lokaci ake yin shi. Dan haka wannan hadisi ne sahihi na cikin sunanin Nasa'i. An gane ko Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin. Manzo Allah ya ce ma Abu Mahzura ya ce ka sanya wannan kalima ta as-salatu khairu minan nawm a kiran sallah wanda yake na farko a sallar asuba. Dan haka duk wanda suke cewa a kiran sallah na biyu ake duk wani kewaye ne da tawili. Fatan mu shine Allah ya gafarta musu, amma abu wanda yake tabbatacce a kiran sallah na farko ake yi ba na biyu ba. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun shiga kitabun nikah, mun karanta hadisi na farko, hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu ya ma'ashar shabab. Manzon Allah yace ya ku jama'ar matasa, wanda mun yi bayani a baya lafazin ma'ashar suna ne na wata jama'a wanda suke haduwa akan wata sifa. Kamar misali idan mata ne sai ka ce ya ma'asharan nisa, ya ku taron mata. Kaga kenan namiji a nan dole ya ja da baya, baya ciki, saboda matanci shine ya hada su. Dan haka aka ce ya ma'asharan nisa, kamar yanda za a ce ya ma'asharal asatiba, ya ku jama'ar malamai masu karantarwa, ko ya ma'asharat tullab, ya ku jama'ar dalibai, ko ya ma'asharat tujjar. Kamar yanda su da yawa manzon Allah yake cewa inna ma'asharul anbiya, mu jama'ar annabawa. To dan haka anan da yace ya ma'asharar shabab, ya ku jama'ar matasa kenan kira ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskantar da shi zuwa matasa. Amma ba dan kasancewar dattijo baya ciki, illa kasancewar domin wata illa ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hango, wanda kuma galibi an fi samun ta ga matasa. Shine manzon Allah yace manistaqa aminkumul ba'ata, duk wanda ke da ikon daukan dawainiya ta aure daga cikin ku. Lafazin alba'a shine mu'anuz zawaj, wahalhalu waɗanda suke na aure, kama daga sadaki da sama mata mazauni, da yi mata sutura, da bata ci da sha, an gane ku, da kuma haƙƙi wanda yake na saduwa. To wannan duka abubuwa ne waɗanda sun shiga karkashin alba'a, sai wanda ya tabbata yana da ikon ɗaukan wannan ɗawainiya, sannan wato aure ya zama sunna a kan shi, ko kuma mu ce ya zama wajibi a kansa. Domin ce ayi manistafa aminkumul ba'ata, Allah ya ce duk wanda ke da ikon ɗaukan ɗawainiya ta aure daga cikinku, kenan yana da dukiyar da zai iya gabatar mata a matsayin sadaki, yana da mazaunin da zai zaunar da ita koda na haya ne, yana da sana'ar da zai iya ciyar da ita ya shayar da ita yau da gobe ya tufatar da ita, sannan kuma yana da lafiya, to wannan shine kenan abin da ake kira da alba'a. Manzo Allah sai yake cewa falyatazawwaj, manzo Allah ya ce ya aure, ma'ana duk wanda ya san yana da ikon daukan irin waɗannan dawainiya. A ƙarƙashin wannan gaba wasu malaman suka tafi akan cewa aure wajibi ne, kamar yadda malaman zahiriya sun tafi akan zahirin hadisin, suka ce wannan gaba tana tabbatar mana hukuncin yin aure dole ne, duk wanda yake da halin yin aure yake yin aure, to wannan yayi laifi ya ɗan zulumi. Domin nan kasancewar fi'ilul mudari ne, maqrunun bilamil amr, siga ce daga cikin siyagul wujub. Haka suka aro waccan a wannan, suka da waccan aya, fanki huma baba da kun minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa ima'ikum al-aya waɗannan sune dalilan da malaman da suka tafi akan wajibcin aure cewa dole ne illa kasancewar ta kasu ta ragu kamar yadda muka yi bayani a baya akwai wanda aure yake zame masa wajibi akwai wanda aure yake zame masa sunna mustahabba duk mutumin da yake da halin aure kuma akwai shahawa tattare da shi ba zai iya kare kansa game da fadawa zuwa ayyuka na alfasha ma'ana zina to wannan aure ya zama wajibi a kansa mun fahimta ko mutumin da yake da halin aure sannan kuma baya da ikon da zai kare kansa game da alfasha ma'ana zina to wannan aure ya zama wajibi a kansa duk mutumin da yake da halin aure ya zama kuma yana da ikon da zai kare kansa game da ayyuka na alfasha to wannan an sunnanta masa yin aure domin ya samu fa'idodin da masu aure suke samu ya samu zuri'a ta gari wanda za su ringa masa addu'a ko bayan mutuwarsa an gane ku duk wasu fawaid da ake samu a karkashin aure shi ma domin yayi tarayya da ma'aurata a cikin waɗannan fa'idodi dan haka aka sunnanta masa shine sai manzo Allah ya ce fa innahu aghaddu lil basar domin aure shine mafi taimaka ma bawa a wajen rintsa ganin sa game da kallon abinda Allah ya haramta masa wa ahsanu lil farj kuma shine mafi taimaka masa game da kare gabansa game da fadawa a cikin ayyuka na alfasha wanda rintsi gani da kare gaba wannan abubuwa ne wanda Allah ya wajabta ma mu'minai mazan su da matan su kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul nur qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghuddu min absarihinna wa yahfazu furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha ala aya to dan haka anan manzo Allah ya nuna mana yace fa innahu aghaddu lil basar domin aure shine mafi taimaka ma bawa game da rintsa ganin sa game da kallon abinda Allah ya haramta masa wa ahsanu lil farj kuma shine mafi taimaka masa a wajen kare gaban sa game da fadawa a cikin ayyuka na alfasha wannan mun yi bayani a baya jumla ce ta adiliya dalilin da yasa manzon Allah ya umarci cewa matasa su yi kokari su yi aure duk wanda yake da halin aure manzon Allah sai ya nuna cewa ga hikima saboda zai taimaka maka akan rintse ganinka kuma zai taimaka maka akan kare gabanka sai ya ce wa man lam yastafi duk wanda ba shi da halin daukan dawainiya ta aure ba ka da dukiyar da zaka biya sadaki ko kuma kaddara kana da sadaki amma ba ka da sana'a da zaka iya rike ta an gane ku manzon Allah ya ce fa alaihi bisaw wato na kanshi wato shine yin azumi ma'ana ya lazinci yin azumi fa alaihi bisaw wannan kenan al-ikra ne manzon Allah yana nuna mana yana shuna mu yana nuna mana abin da ya dace mu yi idan ba mu da halin aure shine manzon Allah ya ce fa alaihi bisaw wato ya lazinci yin azumi fa innahu lahu wisha domin yin wannan azumi zai zame masa kamar daddaka ne domin daddabar da aka daddake ta to ba maganar shahawa ta tare da ita kenan dan haka wannan ita ce hanya daya kamar yadda muka yi bayani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiryar da al'ummarsa duk wanda ba shi da halin yin aure to ga hanyar da zai bi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan hanya za ta taimaka masa akan kare gabansa kuma da rintsi idansa kamar yadda Ubangiji ta'ala ya yi umarnin cewa duk wanda ba shi da halin aure ya yi kokarin kame kansa wal yasta'fi fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda ba su da halin aure Ubangiji ta'ala ya ce su yi kokari su kame kansu hatta yughniyahum Allah min fadli har akai lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai wadatar da su daga fadlarsa ma'ana akai lokacin da za su samu halin yin aure su yi shine anan manzon Allah ya nuna mana cewa duk wanda ba shi da halin aure to ya lazinci yin azumi domin yin wannan azumi zai zame masa tamkar daddaka ne ma'ana zai kankanta masa shahawa wanda daman galibi shahawa abinda yake motsa ta daga jikin dan adam shine koshi idan mutum ya ci ya sha ya cika ciki to babu abinda zai biyo bayan face shahawa to shi kuma duk lokacin da mutum yake azumi kaga maganar ci da sha ba na mai azumi bane ba abinda zai kasance tare da shi face yunwa yunwa kuma za ta kankanta shahawa dan haka mun yi bayani a baya akwai wata fada da ake jingina ma al-Imam Ahmad na cewa yana ganin cewa mutumin da ba shi da halin aure to ba laifi bane ba yakan iya wato shine al'ada al'adatu sirriya in aka ce al'adatu sirriya shine mutum yayi wasa da gaban sa domin ya kusar da shahawar sa wannan fada da ake jingina ma al-Imam Ahmad kwata kwata bata inganta ba dan haka wannan al'adatu sirriya haramu ne baya halarta mutum ya huta wata hanya da zai biya bukatar shi ya kusar da shahawar shi wannan haramu ne iya hanyar da zaka buka danganta shahawa ita ce wannan hanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana zamu tashi hadisi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-hadithu thalithu ba'da thalathmi'a ana Anas ibn Malik radiyallahu anhu أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ما لم الله يجكنسا كيشوا wannan hadisi ne na 303 riwaya ta Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke fada anna nafaran min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle wata jama'a daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama an amalihi fi sirr sun tambayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da ayyukansa wanda yake yi a buye kenan a gida ayyukan da ba sa bayyana gaban jama'a lafazin nafar a larabci ana amfani da shi akan yar jama'a kamar misali daga mutum uku zuwa tara kamar yadda a cikin wata riwaya yake cewa ja'a thalathatu rahatin ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ja'a thalathatu rahatin ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa wasu jama'a guda uku ma'ana mutane uku daga cikin sahabbai sun zo wato gidan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kalima ta nafar da kalima ta rahat gaba dayansu ma'anar su a larabci ana amfani da su daga mutum uku zuwa tara an gane ko mutum uku ana iya ce musu nafar haka hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara haka nan wato mutum uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara ana kiran su rahat kamar yadda yake cewa wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun to shine yace anna nafaran min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle wato wata jama'a daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'alu azwajan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama an amalihi fi sirr suka tambayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da ayyukansa da yake aikatawa a buye me zamu iya fa'idanta na darasi a karkashin wannan jumla wato kwadai da kokari na mazan jiya wato a wajen neman ilimi akan ko kuma mu ce akan ayyuka na alkhairi saboda su famar su anan su je su yi rahoto su yi bincike su ji abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa a gida na ibada domin su ma su koyi da shi wanda haka ake son mazan yau da matan yau su yi kwaikwayon mazan jiya da matan jiya yanda su suke da kwadan ayyuka na alkhairi a kullun kawai tunanin su yaya za a yi su samu labarin wani aiki na ibada wanda da ba su san shi ba domin su nace akan shi su yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mu kuma galibi a yau ba haka ba muke kullun iya tunanin mu yaya za a yi ka biyo wata hanya ka samu labarin yanda za ka samu wani al'amari na duniya wanda da ba ka san da shi ba wanda shi ko mumini iya abinda ake bukata tunaninsa ya zamanto tunani ne wanda yake da ko kuma ce hangensa su ake ya zamanto hangen nesa ne ma'ana ya zamanto tunanin mu kawai lahira muke kallo duk abinda za mu yi ma na al'amarin duniya to me ya fama duniya zame mana guzuri a gobe kiyama kina wannan yana nuna mana yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke da kwadayi akan ayyuka na alkhairi taka nasfa suka tashi suka je suka tarar da matansa suka tambaye su dangane da aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a cikin gida wanda ya gabata mahaifin Abdullahi dan Abbas al-Abbas ibn Abdul Muttalib ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci sai ya aika dan shi yace ya je ya kwana a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya masa rahoton irin ibadar manzon Allah yake a cikin dare Abdullahi dan Abbas ya je daman matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Maimuna khalasa ce ma'ana ƴar uwar mahaifiyarsa ce aka shimfiɗa katuwar tabarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matar shi Maimuna suna gefe Abdullahi dan Abbas yana gefe cikin dare yake cewa sai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya falka da ya falka yayi addu'o'insa daga cikin addu'o'in da yayi akwai inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayati li ulil albab har zuwa karshe da manzon Allah ya gama addu'o'insa sai ya tashi wata salka tana rataye manzon Allah ya ji yayi arwalla sama sama ya dan shashafa Abdullahi dan Abbas yace ni ma sai na tashi sai na ji nayi irin wannan arwalla tashi ma'ana na dan kwatanta manzon Allah ya zo ya kabbara sallah Abdullahi dan Abbas yake cewa sai na zo sai na tsaya a hagunkinsa ni ma na kabbara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kama kokuwar kan Abdullahi dan Abbas ta bayan shi sai ya juyo shi sai ya dawo da shi damarsa zuwa karshen hadisin wannan yake nuna mana mahaifinsa bai tura shi domin ya je ya yi masa rahoto mai manzon Allah yake na ibada a cikin gida wanda baya bayyana a gare su domin su ma su koyi da shi to shine anan su waɗannan sahabbai guda uku suka je suka tambayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an amalihi fi sirr game da aikin sa wanda yake a boye kenan a cikin gida domin su koyi da shi sana wannan gaba hannu tana ƙara fa'idantar da mu wata fa'ida ta musamman na'am kamar ni na'am to duk dai ba shi bane ba kar mu cinye lokaci in har neman ilimi a wajen maza ya gagara to ba laifi bane a je a tambayi mata kaje ka nemi ilimi a wajen mace an gane ko in babu malamin da namijin da zai karantar da kai matan su suke da ilimi to ba laifi bane a je a nemi ilimin su su ba da ilimin da yake wajen su domin musulunci shi ya ba mace haƙƙin ta nemi ilimi kuma ya ba ta haƙƙin ita ma ta karanta kaga wannan kasancewar wane ne wani namiji ne zai ba su labarin ga abin da manzon Allah yake a cikin gida dole a je a tambayi matan shi faqala ba'dhum wato sai lokacin da kenan kamar yanda yake cikin riwaya ta daban lokacin da aka ba su labari game da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi a cikin gida na ibadu sai suka ga kankantar wannan ibada shine a waccan riwaya yake cewa falamma ukhbiru ka annahum taqalluha lokacin da aka ba su labari game da ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a gida sai suka ga kankantar aiki suka ce ina mu ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akkar ina mu ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi an gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa da abin da ya jinkiri an gane ko anan sai suke ganin cewa ai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wata babu wani abu da zai sa akan cewa sai ya zage a cikin ibada sai yayi ya kokarinsa tunda shi an riga an gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa da abin da ya jinkiri kenan babu wani abin da zai sa cewa dole sai ya zage a cikin ibada a lokacin nan sai suka fara ci ma kai alwashi fa qala ba abuhum wani daga cikin su sai yace la atazawwajun nisaa yace ni da mata fa mun kare an gane ko maganar aure ma bata mata su ba zai zama kenan fasto malamin an gane ko malamin yahudi ko fasto yana aure akwai dai wanda ba sa aure daga cikin su an gane ko to a shi dai anan wannan ɗaya daga cikin su abin da ya dau alƙawari cai la atazawwajun nisaa yace ba ni ba aure an gane kuma ana kwata kwata zan kaurace ma mata ba ni ba su kamar yanda a wacce riwaya yace wa ana a atazilun nisaa yace ni daga yau yace zan kaurace ma mata fala atazawwaju abada yace har abada ba zan yi aure ba sannan wa qala ba abuhum wani daga cikin su sai yace la akulul lahama yace maganar cin nama ma bata mata su ba an gane ku zuhud za a yi gudun duniya a ringa gasa kamzu ana ci kamar yanda wani wai ke bada labarin wai wani malamin garin su wai dan tsabar gudun duniya ruwan arwallar shi ma sai ya jika baga ruwa a ciki wai dan in ya je kurkure baki kada ya zama duniya ji wani abu mai dan dadi dadi a bakin shi shi bai san ba kwata kwata ma sallar ba shi da ita tunda ruwan da gangan ya riga ya canza masa wani akwai wanda zaka same su haka wai gudun duniya ne ba sa cin abu wanda yake mai dadi kamar wannan abinci ba za a ci shi ba yana wannan sai an zo an gasa kamzo an yi menene wai sannan shi ne wai dan kar a ji dadin game da duniya bayani zai zo wannan kuntata ma kai ne kuma haramta ma kai ne akan abin da Allah ya dabi an tadda ita ya hore mata na jin dadi wanda yake na rayuwa shi ne yace la akulul lahama yace ni fa da gayo bazan ci nama ba ma'ana ni da nama na kare wa qala ba abuhum wani daga cikin su sai yace la anamu ala firash yace bacci akan shimbuda yace daga yau an gama an gane ku kwana sallah kenan to kamar yanda yake cikin waccan riwaya shi ɗayan cai wa ana asumu dahra wala uftir yace ni zan azumci zamani na kwata kwatan sa yace ba zan aje azumi ba kullun azumi zan yi shi kuma ɗayan yake cewa amma ana fa usalli laila abada yace ni tsawon dare na gaba daya wato sallah zan yi tayi ba maganar bacci shine anan yake cewa kenan shi wannan yace la anamu ala firashin ba zan yi bacci akan shimfiɗa ma'ana kwana sallah kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya iso gare su manzon Allah ya samu labarin cewa duk ga abin da suka faɗa ngane shi ne yace fa balaga zalikan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam labarin alwashin da suka ci ma kansu sai ya cin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin kenan abinda suka faɗa ni za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fito cikin jama'a manzon Allah ya hau minbarin sa fahamidallaha yayi godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala wa athna alayhi ya kyautata masa yabo yaban da ya cancanta a yabe shi da shi wa qala sai manzon Allah ya ce ma balu aqwami manzon Allah ya ce me ya samu wasu jama'a qalu kaza wato suka ce kaza da kaza an gane ku kinaya ce anan zan Allah yace me ya samu wasu jama'a suke cewa bana yin kaza ba zan yi kaza ba zan yi kaza ba zan Allah sai yace lakin ni usalli wa anamu zan Allah yace ku san da cewa ni a dabi'ata da al'adata manzon Allah yace nakan yi sallah a cikin dare wa anamu kuma nakan kwanta nayi bacci kamar yanda hadisi ne sahihi wato Anas bin Malik yake cewa duk mai son ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dare yana bacci idan ya tsare zai ganshi wanda yake son ya ganshi a cikin dare yana sallah kuma zai ganshi an gane ko shine anan manzon Allah yace lakin ni usalli wa anam kusan da cewa ni ina salloli a cikin dare wa anam kuma ina kwantawa nayi bacci wa asum wa uftir yace kuma ina yin azumin wasu kwanuka wa uftir kuma ina aje azumi sai yace wa atazawwaju nisaa manzon Allah yace kuma ina auren mata sai yace fa marragiba an sunnati duk wanda ya kyamaci sunnata falaysa minni manzon Allah yace ba ni ba shi ko kuma baya daga cikin mabiyana falaysa minni baya daga cikin mabiyana a takaice wannan hadisi yana nuna mana wato yanda wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi kokarin wuce makadi da rawa shine shishigi da zurfafawa a cikin addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo da su ya saita su ya nuna musu matsayin wannan shari'a da yazo da ita shi musulunci addini ne wanda yake mai sauki wanda kuma an gina shi akan sauki babu tsanani a cikin sa babu kunci duk abinda kaga akwai tsanani akwai kunci in kawai waya kai bincike zaka same shi baya da alaka da addini sun yi hannun riga dan haka Ubangiji ta'ala ya fada mana yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Ubangijin ku na nihin sauki da ku kuma baya nihin tsanani da ku haka yace wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj Ubangijin ku bai sanya muku wani kunci a cikin addinin haka kuma can yace yuridullahu an yukhaffifa ankum Ubangijin ku na nihin saukakawa da ku dan haka manzon Allah ya fada ga sahabban da suka yi niyyar su tara ma wannan ba kauye wanda yayi bawali a cikin masallaci suka yi niyyar su tara masa gajiya manzon Allah yace innama bu'istu muyassirina wa lam tub'asu mu'assiri ku san da cewa an turo ku don ku sauƙaƙa ma jama'a ba don ku tsananta musu ba dan haka annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna musu cewa ita shari'a ta musulunci shari'a ce wadda take mai sauki wanda ake buƙatar duk wani mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa domin rai tana da haƙƙin a shi yadda ita dadi da duk wasu abubuwa dada da wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya halitta ma bayinsa duk wani abin da zai kawo tsanani da kunci da kuntatawa ga rai ya haramta ma rai jin dadi da alkhairu na rayuwar duniya to wannan haramun ne kwata kwata baya halatta dan haka su waɗannan sahabbai ba komai ya kai su haka illa kasancewar kwadai a cikin ayyuka na alkhairi to amma lokacin da aka ba su labari game da aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sai suka ga kankantar wannan aiki saboda su suna ganin suna da kuzari suna da nishadi akan ayyuka na alkhairi kuma suna ganin cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ba sai ya zage ba akan ayyuka na ibada domin an gafarta masa abin da ya gabata da abin da ya jinkiri nazalin gwansa to shine anan suka ringa ci ma kansu alkawari wannan yace ba zai yi kaza wannan yace ba zai yi kaza wannan yace daga yau ya daina kaza labari ne cin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fito cikin jama'a manzon Allah ya shirya wata kuduba yayi godiya ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kyautata masa yabo kuma kamar yanda daman haka salon wa'azi yake na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake buƙatar duk wani mai wa'azi yayi koyi da shi har zuwa kiyama in zaka yi wa'azi ya zama turi ga ba wuya ce duk wanda ya sa tai masa daidai kaga ai ya san waɗannan mutane uku amma bai fito ba ya bayyana su yace me yasa kai wani da kai wani da kai wani kuka ce ba kwa kaza ba kwa kaza saboda babu fa'ida game da bayyanar da su wanda kuma a cikin bayyanar da su akwai nau'i wanda yake na kunyatarwa da kaskanci dabi'a ta dan adam duk lokacin da yaga an kunyata shi an kaskanta shi koda ya san abu gaskiya ne to wani yakan ja baya ya kyamsa dan haka in zaka yi wa'azi wa'azin da zaka yi ya zama riga ba wuya dan haka manzon Allah yace ma balu aqwali yace me ya samu wasu jama'a qalu kaza suka ce kaza suka ce kaza suka ce kaza to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna musu cewa shi fa ga matsayin sa a matsayin shi na annabin Allah dan haka kasancewar yakan yi bacci a cikin dare kuma yakan yi sallah yakan yi azumin wasu kwanuka kuma yakan aje sannan kuma yakan yi aure dan haka a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa musu wallahi amma wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu kusan da cewa na fi ku kankanta kai ga ubangiji na kuma na fi ku tsara dokokin sa sai yace lakinni asumu wa uftir kusan da cewa ni ina azumi kuma ina aje azumi wa usalli wa arqud ina yin sallah a cikin dare kuma ina yin bacci wa atajabu wa tazawwajun nisa manzo Allah yace kuma ina auren mata sai yace fa man ragiba an sunnati fa laysa minni duk wanda ya kyamaci sunnata manzo Allah yace baya daga cikin mabiyana to dan haka wannan hadisi a takeice yana mai da martani akan duk mutumin da ya rinjayar da bangare na ibada akan yin aure domin akwai waɗanda suke ganin cewa wai ka kadai ta kai ta ibada kai ta bautar Allah shi yafi wato akan cewa kai aure ka shagala da aure an gane ko akwai waɗanda suka tafi akan haka daga cikin malamai waɗanda suke ganin cewa duk mutumin da zai iya kadai ta game da ibada to wannan shine yafi dacewa akan da cewa yaje ya aure in har ya tabbata auren zai kawo masa wato matsaloli da ja da baya game da ayyuka na ibada to wannan hadisi manzon Allah ya nuna mana yin auren shi yafi me yasa saboda yin aure shine sunnar shi sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana wato shine kasancewar duk lokacin da wani al'amari ya bujuro ma al'umma to ana buƙatar malamai su tashi su shirya wa'azi da duk wata kuduba domin su fadakar da jama'a su dawo da su kan layi kare kasancewar wannan kuduba manzon Allah bai tashi ta ba amma da wannan abu ya bujuro kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ya ma jama'a bayani to dan haka ake buƙatar malamai duk lokacin da wani abu ya bujuro ma al'umma to su tashi su musu bayani su nuna musu hakikanin gaskiya sannan kuma wannan yana nuna mana yanda halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dabi'arsa a wajen wato shine tsakaitawa a wajen ibada tsakaitawa a wajen ibada dan haka kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda Aisha ta faɗa a cikin dare ba a cikin wata na Ramadan ko wani wata na daban manzon Allah baya dadawa akan raka'a 11 raka'a 11 kadai manzon Allah yake sai dai Aisha tana cewa game da kyawun su wannan hukarka tambaya an gane ko sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana wato harancin wato kuntata ma rai da shishigi da ketare iyaka a cikin addini domin shishigi a cikin addini yakan kai mutum zuwa ga halaka yakan kai mutum zuwa ga halaka dan haka kasancewar duk abin da ka tabbata wannan wuce gona da iri ne ka dora ma kanka abin da ya wuce karfin ka na ibada to wannan haramun ne kwata kwata baya halatta akwai hadisi sahihi riwaya ta wato Anas Allah ya kara masa yadda hukumu ce Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda kamar yanda hadisin yake cikin sahihul Bukhari wanda Abdullahi dan Abbas yake cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na khutuba waiwayawar da manzon Allah yake sai ya ga wani mutum a cikin rana a tsaye yayi tsaye cak a cikin rana manzon Allah sai ya tambaya yace wancan bawan Allah ko me ya same shi sahabbai suka ce masa Abu Isra'il kenan ya rasulullahi Abu Isra'il ne nazara an yaquma fi shamsi wala yaqul ya ce alwashin zai wuna a cikin rana a tsaye ba zai zauna ba wala yastabilla wala yatakallam ba zai shiga inuwa ba kuma ba zai ma kowa magana waya sun kuma zai wuna da azumi abubuwa ne ya ci ma kanshi alwashi abu na farko zai wuna a tsaye ba zai zauna ba abu na biyu zai wuna a rana ba zai shiga inuwa ba. Abu na uku ba zai ma kowa magana ba. Abu na hudu shine zai wuni da azumi. Manzon Allah sai ya ce ma sahabbai, ku je ku ce da shi ni nace fal ya takallam, wato yayi magana, wal yastazilla kuma ya shiga inuwa, wal yaqud ya zauna, wal yutimma sawma, azumin sa manzon Allah ya ce kuma ya cika. Kaga wannan shishigi ne a cikin addini, abinda yake ba ibada ba ya dora ma kansa a matsayin ibada. Maganar ya tsaya ya wuna a tsaye, tsayuwa ba ta zama ibada sai a mahalli daya daya, shine a cikin aikin haji a Arafa ko kuma a cikin sallah. Anan ne tsayuwa take zama ibada. Dan haka ka zo ka yi tsaye a matsayin ibada, wannan haramu ne, saboda asali game da ibada haramci sai da dalili. Wannan ya tunatar da mu da yawa da wasu, in ana kiran sallah sai kaga mutun yayi tsaye ce kawai sai an gama sannan zai yi gaba. Kaddara cewa kafin inda zai je masallaci kusan 10 ke akwai ko sama da haka. In yayi gaba ma kenan tsayawa zai yi, in yayi gaba ma tsayawa zai yi, minti nawa za a dauka kenan. Babu wani dalilin da ya nuna cewa in ana kiran sallah mutun ya tsaya. Iya abinda aka shar'anta shine ka kwaikwayi lada ne, abinda yake fada ka fada. Dan haka duk waɗannan abubuwa da yake tarikici ne ba ibada bace, manzon Allah ya ce ku je ku ce masa ni nace yayi magana. An gane ku, domin baka jin baki ka bakinka ka kame ka ce ba za ka ma kowa magana waya a matsayin ibada ce. Wal yastazilla kuma manzon Allah ya ce ya shiga inuwa ya huta. Wal yaqud manzon Allah ya ce kuma ya zauna. Wal yutimma sawmahu, amma azumin sa manzon Allah ya ce ya cika, domin azumin ibada ce wanda Allah ya shar'anta. An gane ku, to dan haka waɗannan wani abu ne suka kirkira ma kansu. Ɗaya yace shi da mata sun kare, ɗaya yace a ba maganar bacci da dare, ɗaya shi kuma yace a ba shi wato ba cin abinci, ma'ana iya rayuwar shi azumi zai yi. Shine kenan a wannan riwaya yace la akulul lahama, ba zan ci nama ba. Kaga wannan gaba ɗayan su ana kiran su bid'a ibafiya, ka kawo wani abu ka dan raba shi da ibada. Kaga yanzu wanda yace ba zai yi bacci kwata-kwata a cikin daransa ya nade shimfiɗa, kaga bid'a ce ibafiya. Waye sunnanta maka cewa kwata-kwata a rayuwarka ka kama sallah tun farkon dare har zuwa ƙarshen, da cewa ba za ka yi bacci ba? Kaga wani abu ne ka zo ka raba shi da wani abu wanda yake na ibada, wanda alhali abinda ka zo ba ibada ba. Wannan da yazo yace shi iya rayuwarsa kullun azumi zai yi, kaga wannan bid'a ce ibafiya. Lalle an shar'anta mana mu yawaita azumi, amma ba a shar'anta mana cewa kwata-kwata a rayuwar mu kullum mutum yayi ta azumi ba tare da ya aje ba. Bal ma manzon Allah yana faɗa, yana cewa la sama man samal dahr, a wata riwaya la sama man samal abad, duk wanda yake azumtar zamanin sa manzon Allah yace ba azumi ba, wanda kullum azumi manzon Allah yace ba azumi ba. Kaga wannan wanda yace shi ma kwata-kwata wai shi ba zai yi aure ba, shi kenan shi da mata sun kare, wannan ma bid'a ce wanda take ibafiya. Sannan wannan hadisi yana nuna mana kasancewar wato shine a duk lokacin da zamu magance wani kuskure, to mu bi tafarki wanda yake na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da salon shi na wa'azi da hikimomin shi a wajen magance wannan kuskure. Idan mutun yayi kuskure ba haka ba za ka fito ka bayyana haka, me yasa wani yake kaza. Yanzu irin rashin iya wa'azi da sauransu, yanzu kamar zamanin da muke ciki a cikin masallaci su da yawa zaka ji salula ta wasu tana ƙara ana cikin sallah, ko kuma kiɗa ne ma wani ba, sai ka ji wanda bai san ba hanyar da ake wa'azi ya tashi yana faɗa, kai wane me yasa zaka yi kaza, kai wane me yasa zaka yi kaza. To abin da ya dace anan sai ka kyale shi, idan ya fita sai ka same shi a gefe ka nuna masa wani masallaci fadakin Allah ne wanda ake buƙatar anzu, domin abin da yazo da masallaci, yazo da mu masallaci shine ibada ta Ubangiji subhanahu wataala, mu samu nutsuwa mu bauta masa. Irin wannan barin salula a kunne da irin waɗannan kiɗa ba su dace ba, musamman ga masallaci. Kenan duka sallar minti da wace ka dan kashe ko ka sanya ta cikin salat shine sidan, kenan in an gama sannan ka dawo da ita. Idan ka masa irin wannan a hikimance da girmamawa da darjantawa, abinda ka gabatar masa na nasiha zai amsa. ko kuma ka samu wani lokaci sai ka tashi jama'a ya kamata idan mun zo sallah a yi kokari a kashe waya saboda kasancewar nan bai dace bai zaman tu mu saki kan waya a bude saboda babu nutsuwa akwai shawwashe wadanda suke masu sallah bai dace da masallaci ba shi ma ba a wannan lokaci ba bayan mutun yayi ka tashi kai saboda Hausawa sun ce kowa yin zagi a kasuwa ya san da wanda yake meyuwa in wasu ba sani ba su wadanda suke damar shi da hawan sun san salula wata yi kara kaga wannan kamar ka kunyatar da shi ne to dan haka shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma balu aqwali yace me yasa wasu jama'a suke cewa kaza suke cewa kaza sannan wannan hadisi yana tsawatar da mu game da saba ma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bujire mata duk wani abin da muka san ya saba ma sunna to abin da ya kamata mu kiyaye kan kamar yadda Ubangiji ta'ala yace fal yahdhar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim dan haka annabi manzon Allah ya faɗa a ƙarshen hadisin cewa fa man ragiba an sunnati fa laysa minni duk wanda ya kyamaci sunna ta manzon Allah ya ce fa laysa minni baya daga cikin mabiyana ma'ana waɗanda suke bin tafarkin da nazo da shi wanda wannan siga kwa wato tana daga cikin sigogin da ake fahimtar wato manya-manyan zunubai an gane ku wannan lafazi yana ɗaya daga cikin lafazan da ake gane cewa wannan laifi ne wanda yake babba saboda malamai suka ce duk abin da manzon Allah zai ce ba ni kaza ko Allah ya ce ba ni kaza to wannan yana nuna babban laifi ne sannan wannan hadisi kuma yana nuna mana cewa lafazin sunna akan yi amfani da shi akan shari'a kaga anan da yace fa man ragiba an sunnati ai an shari'a ce duk wanda ya kyamaci kenan shari'ata domin shari'a ta musulunci ita ce ta ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa ba a buƙatar ka dora ma ranka abin da ya wuce ƙarfinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma Abdullahi ibn Amr yake ce masa wa inna li nafsika alayka haqqa ranka manzo Allah yace tana da haƙƙi a kanka wa inna li aynika alayka haqqa idanunka manzo Allah yace suna da haƙƙi a kanka kenan maganar mutum tun farkon dare yayi ta ibada har zuwa ƙarshen dare wannan akwai tsananta ma rai kuma shishigi ne a cikin addini in a farkon dare kai to ka dan samu lokaci ka kwanta ka huta ko ka dan yi kwanci ka kwanta ka huta sannan a ƙarshen dare ka tashi wanda shine yafi dacewa sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana wato shine kasancewar kai kokarin sanin Allah ka san menene ya zama wajibi akan ka na haƙƙin Allah wannan shi yafi dacewa akan cewa haka kawai ka rungumi ibada ka zage akan ayyuka na ibada an gane ku ka je ka nemi ilimi shi yafi dacewa akan cewa ka zage a cikin ayyuka na ibada domin shi mai ilimi duk abin da zai yi shi ne akan tsari akan yanda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta amma wanda shi ko ibada ya sa gaba su da yawa wasu ayyukan kawai akan jahilci ne yanzu anan waɗannan sahabbai in ba dan kasancewar duk wani kuskure Allah baya kyalewa sai ya faɗa ma manzansa cewa jama'ar ka ga abin da suke ciki in ma ta hanyar wahayi ko kuma Allah ya sa a zo a bashi labarin cewa wani ya ce kaza da shi wannan kwata-kwata shi da aure ya kare wannan shi da bacci ya kare wannan shi kuma ba maganar cin nama ba maganar cin abinci kullun kenan azumi zai yi iya rayuwarsa wanda haka kuma zai kai su zuwa fadawa zuwa halaka to Allah sai ya faɗa ma manzansa kenan manzon Allah ya samu labari sannan ya zo ya dawo da su kan layi to dan haka wannan hadisi wasu malamai suke cewa in ka tsaya ka kalli duk waɗanda suka gabace mu ba komai ya halakar da su face shishigi a cikin addini kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi an gane ko manzon Allah yake cewa iyyakum wal guluwa manzon Allah yace ku kiyaye shishigi a cikin addini domin shishigi a cikin addini shi ya halakar da wanda ke gabanin ku na al'umma to dan haka kasancewar wasu shishigi ya kai su kasancewar suka canza sunnar Allah subhanahu wata'ala al-kauniyya yanda Allah ya halicci bayan shi ya dabi'antar da su rai tana son abubuwa waɗanda suke dadada wanda Allah ya hure mata amma mutum sai ya zo ya haramta ma kansa wasu abubuwa na ni'imomi na Ubangiji subhanahu wata'ala da ya jaddada masa saboda wani wahayi wanda yake na shaytani da tsabar jahilci da son zuciya wanda in ka dauki mabiyan annabi Isa alaihi salam su suka kirkira ruhubaniyanci wanda kasancewar in aka ce ruhubaniya shine kakkaba san duniya da san mata kawai mutun ya fita dokar daji sai ya ibada sai mutun ya je yayi dan daki akan dutse kar ma wani ya je ya hau sai yayi dubara zai hau dutsen ya je ya fake ya ringa ibada a ciki ba shi ba jama'a kwata kwata ya yanke da ibada da jama'a wanda ubangiji ta'ala yake cewa wa rahabani yatanibta da uha ma katabnaha alaihim illa mutiba'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha ubangiji ta'ala yace ruhubaniyanci kakkabe san duniya da san mata ma'ana baka aure ubangiji ta'ala yace ibta da uha su suka kirkira ma kansu ma katabnaha alaihim ubangiji ta'ala yace ba mu muka shar'anta musu ba illa ibtigaa ridwanillah sun yi ne wai dan neman samun yarda ta ubangiji fama ra'auha haqqa ri'ayatiha ubangiji ta'ala yace basu kiyaye ta ba hakikanin kiyaye ta kamar yanda yau ai kuna jin labarin su waɗanda suka fadaita a cikin masallatan su wai su sai ibada ba sa aure duk wani ta'addanci su suke yi abu ne sananne an gane ko wanda mabiya wasu addinai akwai jama'a daga cikin su wanda kwata kwata ba sa aure suna can cikin masallacin su wasu sai ibada to ga duk a cikin lokacin nan su ne ake cauka akan wasu ayyuka waɗanda suke nishashanci to dan haka kasancewar wannan ruhubaniyanci shine aka samu wasu a cikin musulmi saboda tsabar jahilci suka zo suka kirkira shine sufiyanci wai gudun duniya ne sai mutun ya zo shi banda ibada banda menene kuma ibadar akan jahilci suka saki tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kama tafarki wanda yake na shaytani wanda suka zo da duk wasu ibadu wanda ba Allah bai shar'anta musu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana dan haka kasancewar anan sai suka watsar da dukkan wasu abubuwa na fidira ta ubangiji subhanahu wataala in ka koma a cikin wato hikayoyin da ake hakaitowa nasa sai kaji an ce wai daga cikin shi shi wadiwa ne wai sai in an zubda abinci a can sharawa yake zuwa yana dauka wai wata rana ya je ya dauka wani kare shi ma ya zo sai masa haushi sai ya ce a ci gaban ka in ci gaba na sauransu dan haka kasance mai Allah ya faɗa kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizqi قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون duk abin da Allah ya halatta mana ba laifi bane ba mutun ya aikata in aka ce gudun duniya kyamar duniya ana nihin cewa ka kaurace ma duk abin da ka tabbata babu wani amfani a karkashin shi a gobe kiyama shine gudun duniya abu na farko ka kiyaye duk abin da zai cutar da kai a gobe kiyama abu na biyu duk abin da ka tabbata babu amfani a karkashin shi a gobe kiyama kaka kada ka bata lokacin ka wannan shine ake kira zuhudu kaga akwai wasu abubuwa na rayuwar duniya wanda bawa yake shagala da su to wannan abubuwa ba haramu bane amma hu ba zai ci amfanin su ba a gobe kiyama abubuwa ne wanda zaka ringa yi na rayuwa wanda Allah ya halitta maka ba laifi bane to amma wannan abun babu wani lada da wani sakamako da zaka samu a karkashin shi a gobe kiyama to shi mai gudun duniya duk abin da ya tabbata in babu sakamakon lada akan shi a gobe kiyama ba zai bata lokaci shi ba kuma duk wani abin da ya tabbata zai cutar da shi a makomashi lahira to ba zai aikata ba wannan shine ake kira gudun duniya an gane ko barin duk abin da ake jin tsoron cutar wasa a gobe kiyama da abin da babu amfani a makoma lahira an gane ko ba ana nihi ba gudun duniya ya zamanto mutum yana sa tsahin tufafi yana gasa kanzo yana ci da sauransu galibin waɗannan malamai suka ce idan ka bujiddigi zaka ga mutum a buye idan ya je sai ya sheke ayarsa iya abin da ran shi yake so zai yi amma in ya fito yi dai sai ya nuna muku cewa shi mai tsoron Allah ne mai gudun duniya ne to duka wannan abubuwa ne waɗanda suke kuma in ka dauki irin waɗannan mabiya wannan dariku da sauransu zaka ga an zo an sanya mutum wata halwa da wani menene wai halwa ce za a saka wai baka fita sai wata kai kwana 40 ko kai kwana nawa wai baka shan madara baka cin kwai duk abin da ya fito daga ba a cin nama ba a cin abin da ya fito daga jikin dab mai rai da sauransu kuma al'amura ne dai duka dai gasuna to dan haka dai annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana duk wanda ya saki layin shi manzon Allah ya ce baya daga cikin mabiyansa kamar ragiba an sunnati falaysa minni manzon Allah ya ce duk wanda ya kyabaci sunnata baya daga cikin mabiyana nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك